أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Juma'a 23 da watan Muharram shekara ta 1447 miladiya, wanda ya dace da 18 da watan 7 shekara ta 2025 miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 109 daidai 109. Muna cikin Kitabul Jana'iz. A cikin Kitabul Jana'iz zan mu tashi babu na 50 daidai. Wannan naziru kashewa ga akwai nan na. Yawa, zan mu tashi babu na 50 daidai, inda al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu hamlin rijal al-janaza duna an-nisa, baban da ke bayanin mazaje ke daukar jana'iza ba mata ba. Hadisi na 1314, al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah, haddathana Lays an Sa'id al-Maghburi أنا أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تيوا من زن الله صلى الله عليه وسلم ينا تيوا إذا وضعت الجنازة إذا أكا سنية جنائزة تكيم ما كرام أنا وهتم لها الرجال مزا جيسك دوكيت على أعناكهم أبو سوي ينسو شيني محل الشهر إن بخارية وهتم لها الرجال يكي نوني كنا الرجال سكي دوكم غاوابا ماتابا fa in kana salihatan idan jana'izan nan ta kasance ta gari ce mummuni ne na gari qala sai ta rika cewa qaddimuni ku gabatar da ni ma'ana ai gaugawa akai ni wa in kana ghayra saliha idan kuma ba saliha bace ta mutunan banza ce qala sai ya ce ya wailaha ya kai canta aina tazhabuna biha ina za ku da ita wannan madadin a cikin siyakin zancen a ce qala tunda ce wancan ta qaddimuni ku gabatar da ni nan kuma gairu salih aka ce ya wailaha madadan a ce ya waila ya wailaya aina tazhabuna bi to marwaji kai ya raba ma kanshi sharri sai ya ce ya wailaha aina tazhabuna biha ina zaku tahir ita yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan kowa yana jin sautin abinda take fada kin nan sai dan adam walau sami'ahu da ya ji sautin la sa'ika da ya suma babu ziyaratul laqin akwai tawatur ruwaya kenan nan gurin abinda al-Imam al-Bukhari yake so tabbatar mana da cewa mazaje ke dokan jana'iza nan gurin abu na farko al-Imam Ibn al-Mulaqin yake cewa iza wudi'at az-zahiru anna al-murad wad'uha ala anaqihim wa yatamilu anni wa yudul wad'u ala sarir tana yuwa da aka ce aka daura ta ana nihin daura ta abu sawiyan mazaje kuma tana yuwa ya kasance bisa gadan makara ake nihi wasu ila fil mudawwana an tambaye shi cikin mudawwana min ayi jawanibu sarir ahamil wa bi ayyiha abda'u idan za a dauki jana'iza cikin al-mudawwanatul kubra babban littafi na malikiya yace ta ina zan dauke ta kuma bi ayyiha abda daga wani bangare za a fara fa qala sai yace laysa fihi shay'un mu'akkad babu wani guri haddadadde ta kowane bangare ana dauka wa ra'aytuhu yara allazi yadhkuru an-nasa tabda'u bil yamini bid'a naga malik yana cewa wanda suke cewa daga dama za a fara daukan gawa bid'a ce inji al-imam malik yana cikin al-mudawwanatul kubra wa qala ibn mas'ud yake cewa hamlul arba'i hiya sunna mutum hudu su dauke ta shine sunna ɗaya bi a gaba bi a baya yana cikin musannaf na abdurrazzaq cikin kitabul jana'izi babu sifati hamlul na'ashi baban da ke bayanin siffar yadda za a dau gawa haka cikin ibnu abi shayba kaga mutum hudu su dauke ta wa bihi qala ashhabu haka al-imamu ashhab yattahima da malikiya da Ibn Habib al-Maliki haka yazo cikin Bulghatus Saliki da Hashiyatud Dasuqi duk manyan masadir ne na Malikiya waqtulif an yi sabani cikin siffar dauka gawa ashabu yake cewa yabda'u bil muqaddamil ayman ya fara daga magabaci na dama daga gabanta kuma wajen dama min aljanibil ayman ta bangaren dama summa al mu'akhkhar sannan sai na bayana ni na dama sannan al muqaddamul aisar gabata wajen hagum summa yaktimu bil mu'akhkhar al aisar sannan ya kakare da wanda yake hagum na karshe ibnu habib yake cewa yabda'u bi yaminil mayyit ya fara daga daman mamaci wa huwa yasaru sarihi itace hagumkin gadan hagumkin makarak daga gaba summa rajulul yumna minal mayis rajulul yumna sannan sai kafa ta dama daga mamacin summa rajulul yusra sannan sai kafa ta hagum summa yaktimu bil muqaddamu la huwa yasaru al mayiti haka suka ce amma mun gani ya gabata cewa babu wani abu muakkata daga Malik ya ce ba wani abu abun kayyadewa yadda aka dauke ta yayi da yake cewa fa in kana salihatan qaddimu zalika anna ta'khiru ala fa'idati fi abin da yasa idan na gari ne yake cewa ai gaugawa akai shi saboda jinkirin da za a yi a bar shi bai da wata fa'ida wa fi ta'jilha saturullaha wajen gaugauta ta akwai ruha mata asiri da kuma gaugawa zuwa ga akai shi gurin alkhairin da yake jiran shi Allah ya sa mu ciki wa in kanat ghayr salihah da yace idan ba ta gari bace tana cewa ya kai canta qalat li ahliha ya wailaha a wata ruwayar da ban ta zai ga ya ma yan gidansu ya kai cona ya za ai ku kai ni gurin azaba kuna gani kalma ce waila waila kalma ce wanda laraba suke fadanta a wajen sharri da aya abu kuma tana suna fada shi ma a wani gurin da ba shi ba wa wai haka wa wai wa waika wa waila wa ma'anahu wahid dun ma'anarsa daya ne wasun ce warin fi jahannam yace wal mutakallimu bi zalika ruhu wanda zai fadu wannan magana ba gangan jiki ba ruhin mamacin dan gangan jiki ya huta ya bar duniya ba zancan ta yi magana magana ta takare wai juzu dan nan gurin wani dan kalakato zai ce me yasa ba mu ji magana ba mun ji ba magana da yake fada wai juzu an yurdahu Allahu ilayhi tana yiwa Allah ya maido mu sharifa innahu yasma'u ruhu man huwa misluhu wa janisuhu wa humul malaika wal jin wanda suke jin ruhi magana ta ruhi kuma shine mamacin da shi da wanda suke rayuwa ta su irin wannan sune alamin ruhi sune malaiku da aljanu su zasu ji mu ya riga ya bar duniyar mu ya bar tsarin da muke cikin na ɗan adam ba yadda za a yi mishi amma mala'iku da sauran dabbobi su da Allah ya sa suna jin maganar ruhi su za su ji abin da yake faɗa anan al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala a cikin baban yake cewa Ibn Rushayd yana cewa Ibn Rushayd al-Fihri laysatul hujja min hadith al-bab bi zahira min fi man'in nisa'i لانه من الحكم المعلق على شرط وليس فيه الا يكون الواقع الا ذلك يجي الامام ابن رشيد ان غورن من غني cewa محل الشاهد ابن بخاري شنو وهت مال الرجال مزاجي suka dauke ta yace wannan ba hujja bace inji ibn rushayd a ce dole sai maza a kalkashin dai wannan hadisin sai dai a wani guri amma a kalkashin cewa wahat mal arrijal kawai sharadi ne wanda an rata ya shi ba dole bane ya kasance abun baye abu kowa sai a mazan kadai walaysa lahu fahumun fahumul laqab da ma mun sallama kuma mafhumul laqab ne summa ajaba sannan sai ba da amsa abinda ake mafhumul laqab malaman usulul fiqh sun san shi a cikin sharhin mukhtasar na kawo anwa na mafhum inda mai mukhtasar yake cewa rahimu wa atabiru min al mafahimi mafhumu shart faqat summa ajaba bi anna kalamu shar'i mahama amkana hamluhu ala tashri'i la yahumu al alam jarad al ikhbar an al waqi yace sai dai anan amsar da za a bashi magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam in ya fade ta za a dauke ta ne akan waqi'i na shari'a ba waqi'i na zahiri ba kawai abin da yake faruwa tunda yace wa hatamal harrijal to a waqi'in ma su ake nihi za su dauka wa ayyiduhu al-udulu ala al-mushakara fil kalam hisqana iza wudi'at fa hatamal harrijal wa lam yaqul fahatu milat sai yace wa hatamal harrijal kaga yace iza wudi'at da kamata yace wa hutu milat kuma aka dauke ta amma dai huddu abin hili sai yace wa hatamal harrijal yamma huta daga mushakara ta zancan da yake wanda an koro su yakin shi akan mabani lil majhul fana ma qad ihtimalat ayinda aka yanke cewa hatta ihtimalat aka kauce ma ihtimalat daga mushakalar zancan shi sai ya nuni kan cewa kebance maza ake nihi cewa su kadai za su dauki gawa wa aidan fajawaz zalika nisa in kana yukhaz bil bara'a al asli lakinnahu mu'aridun bi anna fil haml ala na'alik wal amru bil isra'i mazannat al inkishafi galiban yace idan ko muka dauki haka idan muka ce ya halitta mata su dauki gawa su kai ta makabarta dan saboda bara'a al-asaliya ma'ana bara'a al-asaliya hukumincin an bar shi a asalin shi babu wani hani da yazo ce mata kar su dauka yace sai dai ya ci karo da cewa a dauka a aza a wuya kuma ai gaugawa wannan akwai yiwar al'aura ta bayyana in aka ce ai gaugawa wa huwa bayyana lil mutalubinuhunna min at-tasattur to ya ci karo da abinda aka umarci mata cewa su suturta kansu kuma da raunin da suke tare da shi na ganin su rika ganin gawa suna dauke ta ita a wuya galibi fa kaifa bil hamli ganin ta ma suna jin tsoro ta ya za a ce an ba su dama su dauka su kai gawa makabarta ma amma ya taukau min surakhin balle kuma tare da abinda ana tunani in su suka dauki gawar su yi ta kuka suna ta karaji da tun daga daukan ta har zuwa gurin ajewa da dai dama yace mufasid wanda idan mata aka ce su dauki gawa su kai ta makabarta zai kasance mufasir kin nan sun yi yawa maqad warada ya zo kararama abinda yayi hani game da haka sai dai bai cika sharadin Bukhari ba mai yiwa yayi nuni a gare shi ne saboda Abu Ya'la ne ya huddo shi daga hadisin Anas sai yake cewa kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi jinazatin mun huto tare da manzon Allah sallallahu alaihi cikin wata janaiza fara'ani watan sai ya ga mata fa kale ta ta hatamilnahu kin ku zakku dauki gawa kulna la suka ce a a kale sai yace a tadfinnahu ku zakku binne shi kulna la suka ce a a kala sai ce farji'in ma'azuratin gairu ma'azura to ku koma cike da tarin zinubi ba lada zaku samu ba kaga nan kyarar hani yazo annabi ya maida su da gansu wani kala nan sai dai bai cika sharadin Bukhari ba shi yasa bai huddo shi ba nawawi ya huddo a cikin majmu'u sharhi muhazzabi ke cewa la khilafa fi hadhihi al-mas'ala bainal ulama ba sabani cikin malamai akan wannan mas'ala cewa mata ba za su dauki jana'iza ba su kaita sababin shine abin da ya gabata ولأن الجنازة لا بد أن يشيئها الرجال فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن يتي سوى الجنائز با مكواسي أنسى ممزا دزس جيس كي ستهي أتي تارا دسو مكبرتا تو أمك تي أمبا ما تا داما أو كتتو سي أنسى مچاكو ديني هذا مزا وانا سي كي زوا غفتنا ابن بطالك تي قد أذر الله النساء لدافهن Allah ya ba mata uzuri da hamzari saboda raunin su ba azamu su ba daukan gawa su kai ta makabarta inda Allah ya ce illal musta'afina min ar-rijal wan nisa Zaini ibn al-Munayyir ya kawo mishi yayi ta'aqqubi yace wannan aya batta nuni akan cewa raunin su ta kowane bangare ake nihi wal aulada afun nisa'i bin nisba ila ar-rijal min al-umur al-mahsusa allati la tahtaju ila dalilin khas sai babe na 51 babe na 51 al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu sur'at bil janaza baban dake bayanin gaugawa da janaiza an dauke ta ai gaugawa da ita wa qala Anas Anas yake cewa rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu antum mushayyi'una kuma su abun nan ne masu raka gawa ne kuma su bayane dai haku ta higabanta wa khalfaha da bayanta wa an yaminiha ko ta damata wa an shimaliya ko ta hagumkinta wa qala gairuhu wani suka ce qariban minha ka zo kusa da ita in za a kaita hadisi na 1315 al-imam al-bukhari ke ce haddathana ali ibn abdullah shine ali ibn al-madini haddathana sufyan qala hafizna min az-zuhri mun hardace daga zuhuri hafiznahu mun hardato shi daga zuhuri daga sa'id ibn al-musayyab daga abi huraira Allah ya radda shi ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce asir ubir jinaza ku yi gaugawa da janaiza an dauke ta fa in ta kusalihatan idan ta gari ce fa khairun tuqaddimunaha to al-khairi ne kuke gabatar da ita wa in yakusiwa zalika in ko ba haka bane ma'ana ba mutunan kirki bane fa sharrun tad'unahu ala riqabikum to sharri ne kuka dora akan wuyanku kenan ta kowane bangaren dai ko mutunan kirki ne ko na banza ne ana buƙatar gaugawa a kai shi aga a kare da shi sharhi Anas asar inda Anas ya huddo cewa antum mushayuna famshu fa ne dai hawa khalfa zuwa karshe ibnu abi shayba ya huddo shi daga hadisin humaid daga Anas cikin janaiza yace antum mushayyi'una laha tamshuna amamaha wa khalfaha wa an yaminiha wa an shimaliha haka abdurrazzaq ya huddo shi hadisin abi huraira muslim ya huddo shi da sunan al-arba'a da hakim hakim yace sahihul isnad daga hadisin abubakara yace ra'aytuna na ga mutma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kadu lan nubun bil janaza ramla kaman ma a ce mu gudu-gudu da janaiza an mun dauke ta saboda gaugawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni cewa ai wali tirmizi abu tirmizi kuma ya huddo yace ma dunal khabbu amma ka ayi gudu-gudu da shi gaugawa dai ake shi bukhari ya huddo cikin tarihi din shi daga mahmud ibn labid yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaugawa da janaiza har sai da takalman mu suka cire ranar da sa'ad ibn mu'az ya rasu wasu sai da takalman su suka cire dan gaugawa wa amara umar bil isra'i bi janazatihi umar yayi umarni cewa ayi gaugawa da janaiza shi in ya rasu haka nan imran ibn al-husayn haka ibn amri haka ibnu umar haka alqama duk sun yi wasiya cewa ai gaugawa da janaiza su sun mutu Abu Siddiqin Naji yace in kana ar-rajul liqda shi sahu fil janaza yace zamanin mutane da dama kunnan takalmin su yana cirewa idan an dauki janaiza ba zasu riske ta ba in ta bar su saboda wanda suke dauke da ita gaugawa suke cika umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim yake cewa kana yuqalu suna cewa in basu dubi janaizukum ku yi gaugawa da janaizaku kada ku rika sando da ita irin sando na Yahudawa Muhammad da Hassan ne ujubuhum al-isra'u biha yana burge su ai gaugawa da janaiza Ibn Abi Shayba hudu asarkin su a cikin sunan na Ibn Majah a cikin Lays daga Abi Burda daga Abi Musa al-Ash'ari yace man ru'a ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam janaizatin sar'una biha an wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata janaiza ana gaugawa da ita faqala suce li takun ta kasance kaza haka ke cikin asalin ko kuma litakun alaikum sakina ku yi nutsidi ma'ana duk da gaugawar da aka ce ba gaugawa ba wanda hazarta hudda ku daga haddin nutsuwa ana guje a kai ga ita wa akhadha qaumun bi hadha wasu sun dauki sun yi riko da wannan hadisin cewa alaikum bi saki alaikum sakina suka ce adamul isra'i biha afdalu bal namshi biha mashiyal layyin rishin gaugawa da ita su sun tahi cewa shi yahi mai tahiya da ita tahiya mai sauki wasu kuma da hadisan harko suka dauka sai ga gaugawa ita tahi an rawaito wannan daga Abi Huraira yace annahum kanu fi ma'ahu fi janaza sun kasance tare da shi cikin wata janaiza suke tahiya da ita tahiya mai taushi yan musu tsawa Abu Huraira yace kunna naramul baha biha ma a rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu dai tare da manzon Allah da gaugawa muke daukar janaiza mu kai ta an dauka Ibn al-Munzir ya ambata cewa na harkon shine mazhabin Ibn Abbas na biyu kai wa kad yakunu hadisi abi musafihu unufin fi mashi mizalika tajawuzu ma umiru yace tana yiwa ya kasance cikin hadisin abi musa sun yi gaugawa da ta wuce iyaka ne shi yasa annabi yace musu ku nutsu ku rika tahiyya cikin nutsuwoku ya zo musarrahan kyarar cikin hadisin abi musa da aka ambata cewa murra ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi janazatin yasra'una biha fil mashay an wuce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata janaiza suna gaugawa da ita wajen tahiyya wa hiya tam khadu biha muzqu suna ta tsirira da ita a cikin kwazazzabi a cikin abun nan lunguna fa qala sai ce alaikum bil qasr fi janaizikum ina horan ku da tsatsakaitawa cikin janaizaku kenan kaga nan kyarar ya nuna cewa gaugawar da suke ta wuce iyaka ne shi yasa annabi ya taka musu burki ya umarce su da cewa su takaita saboda gaugawa kana jin tsoran cutar da mamacin cutar da gawa ko ta fado ko makamancin wannan an umarce su cewa dunal khababi ka ayi gudu-gudu a cikin tahiyyar gaugawa dai wanda take gaugawa a cikin al-mubasud yace laysa fil mashi bil janaiza shay'un mu'akkat wajen tahiyya da janaiza babu wani abu da aka sa iyaka sai dai gaugawa ita tahi soyuwa zuwa ga Abu Hanifa gami da a ce ana yin jinkiri Ibn Qudama yace la khilafa bainal a'imma fi istihbabil isra'i biha ba sabani cikin malaman fiqhu al-a'immal arba'a ba sabani tsakanin su kan cewa ana son ai gaugawa mustahabbi ne da janaiza in an dauke ta ai gaugawa kamar da ke cikin al-muguni nashi Ibn Qudama Allah mashi rahama qultu sai nake cewa in ji al-Imam Ibn al-Mulakin huwa mashhin nas ala sajiyatin shine mutane su rika tahiyya akan dabi'ar su ba gaugawa da ta wuce iyaka ba abin da yazo daga salaf na kin gaugawa za a dauke shi ne akan wannan cewa gaugawa da ta wuce iyaka na khaiya rawato cha bad'u biya ku yi jinkiri da ita kada ku rika yin tahiyya irin ta Yahudawa da Nasaru Ibn Habib yake cewa kada kai tahiyya da janaiza tahiyya ta wulakanci sai dai kai tahiyya ta sarmayi matashi wanda yake cikin biyan bukata shi yaje biyan bukata shi haka Shafi'i yake cewa za a yi gaugawa da ita ta gaugawa ta dabi'a wa fil ma'arifa a cikin ma'arifa yace fauka sajiyatul mashi ya dan wuce al'ada ta tahiyyar mutane kamar yadda ke cikin ma'arifatu sunan wal asan na al-Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala wa qad qila ana cewa innal murad bil isra' abinda ake nihi da gaugawa shine ta'jilud dafni ba'da yaqini mautihi ai gaugauta binne shi bayan an samu tabbas cewa ya rasu huska shi shine hadisin Husain ibn Wahawa cewa wani Talha ibn Bara mari da yayi rishin lahiya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mishi yana gaishe shi yace inni la ara Talha illa wa qad hadatha bihi al-maut yace ni ina ga Talha mutuwa ta faru gare shi fa azinuni bihi ku ajinu ku sanar da ni kuma ku yi gaugawa fa innahu la yanbaghi li jifati muslimin dan bai kamata ba ga gawar musulmi an tuhu basu baina zaharani ahlihi abarta a cikin yan gidan su bayan ya riga an samu tabbacin ya rasu wannan kenan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nihi na gaugawa ka abar gawak a cikin gida bayan ta mutu a jima ana ta bata lokaci ai gaugawa a shiryar da ita a kai ta makabarta ba wai yana nihin ba in an dauke ta an aza a wuya ai ta gudu wa amma qawlu anas amma hadar anas yake cewa antum mushayyuna ku masu raka gawa ne ku yi tahiya gabanta da bayanta wannan shi ma malamai sun yi sabani akan wannan akan mazhabi guda uku ɗan raka gawa ina za su tsaya na farko magana ta farko suka ce za su yi tahiya a gaban gawa gawa ta kasance a bayan su ku haisu sha adama duk inda suka so wannan ita ce magana ra'ayin Anas ibn Malik da Muawiyah ibn Qurra da Sa'id ibn Jubair kuma ita ce magana Sufyan ats-Tsauri sun yi hujja da hadisin da Yunus ibn Yazid daga Zuhri ya hudo daga Anas daga Malik Anas dan Malik cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar sun kasance yamshuna amamal janaza wa khalfaha suna tahiya gaban janaiza da ma bayan ta sai aka gabatar da gabanta gami da baya wanda yana cikin Tirmidhi al-Imam Tirmidhi ya hudo shi na biyu ra'ayi na biyu annal mashi amamaha afdalu duka wai ba ana zancen cewa ko haram ko halal ba a mi yahi wanne yahi ake magana shi yasa ake zancen afdal ra'ayi na biyu suka ce tahiya a gabanta shi yahi su kuma masu wannan ra'ayi sun yi hujja da hadisin Ibn Uyayna daga Zuhri daga Salim daga baban shi cewa yaga Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar suna tahiya amamal janaza gaban janaiza ashabu sunan al-arba'a duk sun hudo shi wanda Ibn Hibban ya inganta shi a wata ruwaya yace Ibn Hibban ya kara yace wa Usman hamma Usman an rawato mursal daga Zuhri Tirmidhi yake cewa wa ahlul hadisi ya rauna annahu asaw malaman hadisi suna ga wannan shi yahi inganci haka Ibn al-Mubarak ya faɗa baihaqi ya zabi tarjihul mawsul za'a sadar da hadisin da yake mawsul saboda wanda ya sadar da shi siqa ne Ibn Hazm yake cewa lam yakhfa alaina qawlu jumhuri min ashabil hadisi anna khabar Hammam hadha khata bai bace mana ba da ma maganganun jumhurin malamai daga cikin malaman hadisi cewa hadisin Hammam khata ne walakin la yutafati ila hadha al khata sai dai ba za a kallu wannan kuskuren ba cikin ruwaya ce ta siqa wannan bayani ne akan hadisi sai magana ta uku annal mashi khalfaha afdalu wanda suka ta kan cewa tahiya bayan janaiza sai yahi farala ita ce magana Ali ibn Abi Talib dukkan mun fahimta ba wai ana nihin banka tsaya gaban ko baya ko dabar kai ba daidai ba a'a ana zancan wanne yahi al afdal muslimi ko mai karatu yana binciken abin da yahi al afdal kin yayi ruko da shi wa bihi qala Abu Hanifa cewa tahiya bayan ta shi yahi magana ce ta Ali ibn Abi Talib kuma Abu Hanifa haka ya faɗa da daliban shi da Auza'i da Sauri da Ishaqa da Ahlul Zahir ɗan Zahiriya al-Imam Tahawi yake cewa ita ce magana Ibn Mas'ud da daliban shi yayi hujja da abin da Abul Ahwas ya rawaito daga Abi Farwat al-Hamdani daga Za'idat ibn Khirash daga Ibn Abza daga baban shi yace na kasance cikin ina tahiya cikin janaiza na akwai Abubakar da Umar da Ali Abubakar da Umar suna tahiya gabanta Ali yana tahiya bayanta sai Ali yake cewa inna afdalul ladzi yamshi khalfal janaza allazi yamshi amamaka fadl salatul jama'ati ala salatil fajr yace faralan wanda ke tahiya bayan janaiza yake tahiya bayan janaiza gami da wanda ke tahiya gabanta kamar faralan wanda yake sallar jami'i ne da sallar mutun daya yace za su yi aikin da Allah ne ya san shi sai dai kuma za su saukake ga mutane wannan haka Aliyu ya faɗa da suka ganshi yana tahiya a bayanta a cikin hadisin dai da yace wa qala gairuhu qariban minha wani shi yace kusa da ita yace li annahu idza ba'uda lam yakun mushayyan dan idan yana nesa da janaiza bai kusa da ita yana nesa da gawa da makara ba za a ce mishi dan rakiya janaiza ba idan yayi nisa da ita ta yadda ba za a ma nasaba shi da ita ba saboda yawan jama'a wannan zai samu farala ta mutaba'a ta ya bi janaiza in ko ba haka ba zai samu wannan ladan ba ana dauke da gawa ko motar gawa ce yana kusa da ita shine wanda za a ce yana raka janaiza amma in yana nesa da ita nesa da ba sahu ba yawan jama'a ba yasa ba za a yi lisan shi ba cewa dan raka janaiza ne yace walau masha khalfaha hazal lahu aslul fadilati mutaba'a amma idan bayan ta yabi ko mun nisan ta za a kira shi cewa mai bin janaiza ne amma kamala ta kubuce mishi kamala ta raka janaiza far'un sai far'i ibnu al-munzir abubakar Allah mushi rahama yake cewa wa man tabi'a al-janaza haythu ma mashafiha falyuksir zikra al-mauti duk wanda ya bi janaiza yake raka gawa ta ko ina yake gabanta da bayan ta ya rika tuna mutuwa wal fikru fi sahibi ya rika tuna wannan abokin nasa da suke dauke da shi wa annahum sa'iruna ila ma sara ilayhi ya rika tuna cewa inda zan mu kai shin nan wata ran mu za a kai wal yasta'idda lil-mauti ma ba'dahu yama mutuwa ta nadi da abin da zai biyo bayan ta Abu Kilaba ya ji sautin wani mai kas mai kissa cikin jana'iza yace kanu wa zimuna al-mauta bi sakina sun kasance suna girmama mutuwa da nutsuwa duk wanda aka ce cikin mutuwa ne ko makabarta ko wanke jana'iza zaka ganshi cikin nutsuwa ba cikin kwaramniya ba wa alibul mas'ud Allah yukallima rajulan ibnu mas'ud yayi rantsuwa da Allah cewa ba zai ƙara yin magana da wani mutumin da ya gani ba yana dariya cikin jana'iza bai haƙi yahudohi cikin shu'abil iman babun fi salati alaman mata min ahlil qibla ya ga wani a cikin jana'iza ne ya ganshi yana dariya yayi dariya a cikin makabarta daga nan yace har abada ba zan ƙara maka magana ba saboda kekashewar zuciyarka مطارد بن عبد الله كتا كان الرجل يلقى الخاص من إخوانه في الجنازة له أحد عنده فما يجوز على التسليم ثم يعرض عنه سن كسانتي ما غباتا متنزي غمد وان دان uwan shi wanda ya sani dan uwan shi shakiki a cikin janaiza wanda an jima ba a gamu ba banda sallama bai dora komai akai sai ya kauce kai amshi a gare shi ba za a ci gaba da zance ba irin namu an shiga janaiza kan hinta zo a makabarta wasu sun yi al-gurbi kincin suna hira wasu da wani can suna hura suna hira a cikin kuma janaiza aka tahi dan uwa zai kasance magabata wanda an yi dogon lokaci ba a gamu ba in an gamu a jana'iza bakin shi daga sallama bai kara mishi komai sai a wani gurin su gaisa hatta ka annahu lahu mawjida istighalan bima huwa fihi kamai ka ce ma yana da damuwa da shi bata mishi rai yayi saboda kawa abin da yake gaban sa na wannan jana'iza yace fa iza kharaja min al-janaza sa'alahu an halihi wa la dafa amma daga sun huto daga jana'iza sai tambaye shi yaya halin ke yaya gida yau sharaban mu da kai ayi doguwar gaisuwa kuma ya tausasa mishi a cikin sima'u ashabu yake cewa usaid ibn hudayr yake cewa law kunti fi halati kulluha misli fi salasa idza zikirtu an-nabi zikartu an-nabi sai idza qara'tu suratul baqara yace da a ce hali na zai kasance kamar halayena a cikin gurare guda uku da sosai na kasance mai imani duk lokacin da aka tuna annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma duk lokacin da nake karanta suratul baqara haka yazo a cikin al-bayan wa tahsil na al-imam al-hafiz ibn rushd rahimahullahu ta'ala nan gurin al-imam yake cewa az-zain ibn al-munayyir yake cewa mutabaqatu hadha al-asr litarjama anna al-asr yatadammanu tawsi'a al-mashihin nan gurin da ya bude babu sur'ati bil janaza ya ka mana qala anas bukhari kawai sai ya ka mana magana anas asar ne ya kawo ba hadisi ba to anan gurin yace abin da yasa ya kawo shi dan saboda shi wannan asar in ya kumshi cewa abin akwai sauki ta kowane bangaren aka tafi ba dole bane sai wani bangare guda ko ta jiha guda a ce tilas sai ita yace wannan dan saboda halin mutane ya sha bambam cikin jana'iza da kuma yadda ake gaugawa da ita ba za a lazumta ma mutane ba cewa sai ta bangare guda kadai in aka yi haka zai zama an kunta ta ma mutane a ce kowa sai gabanta to akwai kunci ko a ce kowa sai bayanta akwai kunci to sai bukhari ya nuna maka hadisin da zan mu kawo kakka fahimci wannan kumicin aka ya fara kawo maka asar da zai bude maka kwalwa cewa ba dole bane abinda za a kawo cewa almashi amama ha ko khalfa hazancan al-afdal ake yace muhasiluhu anna yace abinda da yake tabbas cewa wahin yamshuna min hayalla shiqwa la ba'd man yadu fil mashi man yaqawi alai yace muhasiluhu abinda da yake tabbas cewa gaugawa batta dacewa a koda yaushe idan aka ce kowa ya bi ta bangare guda a waje guda dole za a samu wasu ta wani bangaren daban suke a cikin shi da yace fa'idar da zan mu samu in ji ibn hajar karkashin hadisin da mu kawo ne qaddimu ilayha yace a cikin shi akwai mustahabi ne ai gaugawa a je abin ne jana'iza sai dai a bari ha a tabbatar da cewa ya mutun ba wajen gaugawa ba kuma da sauraron ran shi a ce a je a kai shi a riya abin ne kuma da ran shi yace amma misalul mad'un wal mafluj amma wanda ya kasance kamar misali wanda soke shi aka yi ko kuma wanda ya kasance mai ciwon shanyewar jiki wannan mabsutu fa yan bagi Allah ya suru bi dafin wannan ba za a yi gaugawa da binne su ba sai an samu dare guda ya wuce ko kuma kwana guda ya wuce dan a tabbatar da mutuwar su wanda ya fadar da wannan shine ibnu baziza yayi wannan fadakarwa cewa masu irin wannan cutar su a dan jinkirta har a tabbatar da cewa mutuwar su dare guda ko wuni guda kuma ana dauka daga kalkashin hadisin tarka sobatu ahlul budala wa ghayr salihina mutun yayi kokarin barin mutanen yan zaman banza da kuma mutanen da ba na kirki ba kaga nan gurin ci akai in kana saliha idan saliha ce cewa yi ku gabatar da ni ku yi gaugawa sai na 52 babe na 52 al-imam bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu qaulul mayyiti wa huwa alal janaza qaddimuni, baban da ke bayanin hadar mamaci yana bisa kan janaza, yana bisa kan makara, ya rika cewa ku gabatar da ni. Hadisi na 1316 al-Imam ke cewa haddathana Abdullah ibn Yusuf haddathana laysa haddathana Sa'id an abihi annahu sami'a ba Sa'id ibn al-Khudri radiyallahu anhu qala, yake cewa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa idza wudi atil janazah, idan aka dora janaza fa tamal harijalu ala anaqihim, mazaje suka dora ta akan wuyan su, fa in kanat salihah, idan ta gari ce qalat qaddimuni, sai ce ku gabatar da ni, wa in kanat ghayru salihah, idan ta kasance ba salihah bace qalat li ahliha, ai ta ga ma yan gidan su, kaga na an kara ce ta ga ma yan gidan su, can baya ku ce akai kawai, shi yasa duk hadisin da Bukhari ya kawo zaka samu ta fa'ida daban ba maimai bane. Ya wailaha, kuma ta wata hanya da bayan nan mun samu ziyada ta sanadi, kuma ga ziyada cikin matani. Ya wailaha, ya kai canta, aina tazhabuna biha, yace yasma'u sautu kullu shay'in illa al-insan, kowa daga cikin mutane yana jin wannan sautin, walau sai dan adam, walau sami'a al-insanu lasaika, da dan adam ya ji da ya suma. Kaga lakin da na kara a can a wannan ruwaya da kai ta lasaika ita ta hishahara. A nan gurin hadisin da muka gabatar ne ya kawo al-Imam al-Bukhari rahimahullah, yace wa qala ibn Battal, al-Imam al-Hafiz ibn Battal yace inna ma yakunu zalika ar-ruh, ruhin shi ne yake faɗa haka, ba gangar jiki ba, dan mun gani can baya gangar jiki ba, kuma zancan magana ta ya kare daga huddare. Wa kalamu ibn Battal fi ma yazharu li aswabu, inji ibn Hajar yace magana ibn Battal ga abin da ya bayyana mun ita ce ta zama daidai, cewa ruhi ne yake faɗa ba gangar jiki ba. Nan da yace lasaika, aida ya suma dan saboda tsananin abin da yaji. Wa rubama udlika zalika ala al-maut, suma ana kiranta wani lokaci da saika so di yawa, damiri cikin cewa sai yasma'uhu, yana koma zuwa ga wanda yake du'a'i da wailu, ma'ana yasihu bi sautin munkar, yana kara da wani sauti abin ki da a ce dan adam ya ji shi da zai suma. Ibn Baziza yake cewa wannan yake banci mamacin da ba salihi ba, amma salihi sha'anin shi cikin tausasawa ne da jin kai, magana shi ma magana ce wadda ta dace da magana ta mutane. Wa yace wa hatamil annahu, saboda me yasa kaga ai da aka ce da dan adam ya ji ta da zai suma, kuma bayan an ambaci magana ta salihi da ta wanda ba salihi ba, to magana da ake cewa da dan adam ya ji da ya suma ba ta salihin ba, ta salihi cikin tausasawa a hankali ne yake, ta kahurin ake magana wanda ba mutunan kirki ba. Yace wa tamal annahu yasulu sa'u min salamin kalam, tana yiwa kuma ya kasance har salihin ma idan aka ji magana shi za a suma, dan saboda ba magana bace irin wanda muka saba, ba irin wanda kunnan dan adam yake saba dauka bace. An rawaito Abu Qasim ibn Manda ya rawaito hadiwanan hadisin cikin littafin al-Ahwal, hurgice hurgice, da lafazin cewa da dan adam ya ji da ya suma, min al-muhsin wal musi, zancan na mutunan kirki da ma da ba mutunan kirki ba, da sauran magana dai da ya kawo, Allah musu rahama da jinka. Sai babu na 53, babu na 53, al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala yake cewa babu man saffa safaini aw salatun ala al-janaza khalf al-imami, baban da ke bayanin wanda yayi sahu biyu ko sahu uku ga kan jana'iza, wajen shalla jana'iza bayan liman. Hadisi na 1317 al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Musaddad an abi awana an qatada an ata an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla ala najashi, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salla ga najashi sarkin habsha. Fa kunti fi safi sani, na kasance cikin sahu na biyu aw salisu ko na uku. Wannan hadisin Bukhari ya huddo, Muslim ya huddo asalin shi, amma ba tare da cewa fa kunti fi safi sani aw salisu ba, shi wannan babu shi a Muslim. Babu shakku cewa sahu akan jana'iza yana daga cikin sunnonin sallah. Wa qad sahha, ya tabbata cewa Malik ibn Hubaira ya kasance idan yayi sallah ga jana'iza, ya fi fuskanto mutane ya kasa su gida uku ayi sahu uku, sannan sai yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla alaihi salasu sufufin faqad aujaba, duk wanda sahu uku suka mishi sallah to hakika ya wajaba, ma'ana aljanna ta wajaba gare shi. Tirmizi ya huddo shi. Wa sahahu al-Hakim, wannan yana daga cikin hadisin naji an Qur'aniyun, yana suka shi cewa to ta ya za a yi, saboda aikin su wanda suka taho ladan su za a kwasa a bashi har ya samu tsira ya samu shiga aljanna, to abinda ake nihi addu'ar da suka zo suke mishi, ai tace ta zama na karbabba, Allah ya karba ya mishi gafara dalilin addu'ar da suka mishi, ba wai aikin su ba za a kwasa a bashi. Wai yana kawo shubha kawai daga halartar wa salihin bawa salihan bayoyin jana'izan mutun kawai sai ya zama an mishi gafara ya zama dan aljanna duk wata badak alai shi duk wani kazakin shi kenan aikin su za a kwasa a bashi in haka ne kwa su mi zai kawo su in sun san ladan su za a kwasa a bashi ya tsira to a cikin nassin ba inda aka ce ladan shi za a dauka a'a addu'ar da suke mishi ai neman ceto ne neman ceto ko duk lokacin da masu jama'a suka hi yawa wajen yan bada hakuri amma wani hakuri yadda abin zai hi karbuwa yace wa sa'ul hakim ahmad ya race ce faqad gufira lahu cewa an yi mishi gafara lafazin hakim ya huddo shi tabari yake cewa fayan bagili ahlil mayiti izalim yaksha alaihi tagayyur an yantaziru istima'i qaumi yace ya kamata ga masu mamaci idan har ba za a ji tsoran gawashi ta sawaya ba a dan jinkirta jama'a su hadu ya qumu minhum salasu sufun har a samu sahu uku saboda wannan hadisin da muke tare da shi yace hakika an rawaito daga hadisin abi huraira da aisha daga annabi sallallahu alaihi wasallam man salla alaihi mi'atun minal muslimina illa shufi ula fihi babu wani mutum mutanen da ya kasance mutum 100 daga cikin musulmi na kirki sun yi mishi sallah sai an ba su cetan shi kaga nan kyarara an hada abinda wancan dan kara kasin bai san da shi bai ke cewa ladan su ne za a bashi cewa shufi ula fihi an ba su ceto dan neman ceto ne suke a gare shi ji ina ka shufa ula fa shafi'ina fihi cikin addu'ar jana'iza haka ake wada daga hadisin ibnu abbas marfu'i ma min rajulin muslimin yamutu fa yaqumu ala janazati 40 rajulan yace babu wani mutum daga cikin musulmi da zai mutu a samu mutum 40 sun yi tsaye a janaiza shi la yushriku na billahi shay'an wanda basu shirka ga Allah illa shafa'ahumullahu fi sai Allah ya ba su cetan shi matukar basu shirka musulmi ne masu tauhidi lahiyayi wannan muslimi ya hudo shi ta wannan huska a wani hadisin aisha yace ma min mayitin yusalla alaihi ummatun minal muslimina yablughuna 100 babu wani mamaci daga cikin musulmi al'umman musulmi su mishi sallah wanda sun kai guda 100 kullum yace yashfa'una law duka suna ta neman ceto illa shufi ufi sai Allah ya ba su cetan shi Allah ya mishi gafara dalilin su wanda ya rawaito irin wannan an rawaito irin wannan daga Anas wa wajhu al-ikhtilaf fi hadhihi al-ahadith al-warida fi man yusalla ala al-mayyit fa yughfar lahu bi salatihim nan inda zan mu nura da kyau inda aka samu cin karo da juna cikin hadisan wa'annan adadin mutanen da in sun ma mamaci sallah za a yi mishi gafara a amshi ceto saboda su adadin ya sha bamban wani guri an ce 100 wani guri an ce 40 wani guri an ce sahu uku annaha war jarabul lisailin to anan sai mu ce wannan magana babu cin karo da juna amsa ce aka ba ma wasu wanda suka yi tambaya dan saboda dukkan su sun zo daga hadisan mutanen da bai furici da ƙarya duka ya tabbata annabi ne ya faɗa kenan sai dai mu doka cewa wannan lafazin 40 ya gaya ma wasu jama'a lafazin 100 ya gaya ma wasu jama'a lafazin sahu uku ya gaya ma wasu jama'a sai ya zama duka kuma babu cin karo da juna saboda adadi ne fa sa'alahu an au tana yiwa yace wani ya tambaye shi gami da mutum 100 annabi ya bada amsa cewa na'am wani ya tambaya da mutum 40 annabi ya bada amsa cewa na'am yace da wani ya tambaye shi kasa da 40 da tana yiwa su ma yace mishi na'am kenan ka gani yana yiwa a hada kan hadisan ba a gama su ba a ce ƙarya ce wanne zan mu doka na 40 din ko na 100 ko na sahu uku kadiya ta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ke karanta shi ba tare da ya karance shi ba wallahi zai ta abka kan shi halaka irin nan kalakatu yayi ta kaba kwama tala yana cewa ƙarya ce yana ƙaryatawa yana alhali kuma rishin sani ko kai da ka saurare shi ka jiya baka shubha kamar ta gamsar da kai ana baka amsan malamai zai kasance shi dan shirme ne shirme yake bai da alaka da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake jingina musu nan ba alaka su da shi ko yau na ji yana cewa ko in ma cikin abu bi ne kawai in ma ka ƙaryata qur'ani ka rada bukhari ko ka ƙaryata bukhari ka rada qur'ani kawai basu gamuwa bukhari da muslim da qur'ani kawai mu ce bukhari yayi ƙarya ita ce kawai magana maƙaryata ne to kaga rishin sanin makamar hadisin shine zai sa kuma haka ne duk wani abin da ya kasance ilimin ka bai kai gare shi ba kamar gardawa wanda mutum ahadari ishmawi bai yi ba a dauko bukhari ana huddo mishi shubuhohi a ciki dole kwakwalo shi ba ta dauka ba yarda zai yi da wannan mai kawo mishi shubuhohi kawai maganin shi mutum a fitintun wani na zamani ya nemi karatun shi ya tashi ya nemi karatu ya fahimci addinin shi in ba wannan ba duk wani shirman da aka kawo dibi zakai gaskiya ne ina da tabbas duk wanda ba karatu ya ji bai ji wannan dan shubha yana kawo shubuhohi cikin su bukhari da muslim cewa zai haka ne alhali ko ba haka bane ba daga malaman da suka karanci abin sun maka sharhi zaka san cewa shirme ne yake bai da alaka da fahimta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin malik ibn hubaira yana nuni akan cewa koda basu kai 40 ba saboda sahu uku ana iya samun shi koda mutanen basu kai 40 ba kamar yadda kuma sahu uku yana iya kasancewa sama da 40 wa innama ayyana al-mi'a abin da yasa ya faɗi 40 ko kuma 40 saboda abin da ya gabata yawa dai kawai ake bukata duk lokacin da aka samu masu yawa cikin abun nan cikin neman ceto suka hi yawa to wannan jama'a duk tabbas za a samu mutanen kirki a ciki sun da yawa a ciki aw yakuni tuma'u hadzal adu bidara'a ila Allah mushafi'an indahu ko kuma ya kasance adadin wannan jama'a da suka hadu suna kaskantar da kansu wajen Allah ya ji kayyace yayi ceto ya ba su ceton wannan bawan Allah amma sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi a najashi ya gabata a cikin babun na'ai kenan nan ka gani kyarar abin da annabi alaihi salatu wassalam yake nihi shine dai a ce mutane masu dama sun yi sallah ga jana'izar wannan mutum kuma daman su sai ce la yushriku billahi wanda ba su shirka sabanin a yanzu mu da muke ganin mutane zaka ga kawai yawan suke kallo cewa a jana'izar wani an yi taro an yi yawa hayi a rika dauka ana in mawaki ma dan fim ma in yan mutu za a yi wannan cincirin da to wannan cincirin dole na shahura ba kasancewa shi salihi ba akwai wanda zai kasance mawaki ma zai mutu shahararren mawaki zai mutu yau nake tabbatar muku aka ce rarara ya mutu taron da za a yi sai an yi shi da ba a yi na limamin garin ku ba yake nuna cewa mutunan kirki ne mawaki ne ma wannan taro ne na shahara na shahura daban wani shugaban kasa ya mutu ai ta dauko taro ba wannan ba ake nihi taro wanda salihin bawa ne mutunan kirki ne mutune ne na Allah ba duk lalacin shi ba dan an ga taro a cikin na jama'a za a ga cewa ai yayi sa'a kun ga taron jama'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kayyade da cewa wanda ba su shirka ga Allah nan Az-Zain ibn al-Munayyir yake cewa Allah mashi rahama innahu a'ada tarjuma da yace wai babu sufufu alal janaza baban sahu akan jana'iza yace innahu a'ada tarjuma abin da yasa Bukhari ya maimaita tarjuma saboda ta farkon bai tabbatar ba da kari akan sahu biyu Ibn Battal yake cewa aw ma al-musannif Bukhari yayi nuni ila radd zuwa ga raddi ne ga ada tunda shi ya tahi akan cewa la yushra'u fiha taswiyatu sufufi sallar jana'iza ba a shar'anta daidaita sahu ba kowa tsaya inda ya ga dama ya'ani kamar yadda yake nihin abinda Abdurrazzaq ya rawato daga Ibn Jurayj yake cewa nace ma a da'u a haqqun alal nasu an yusawu sufufuhum alal jana'iza shin haqi ne ga mutane wajen shallar jana'iza su daidaita sahu kamar yadda suke daidaita shi cikin sallah yace la a'a kowa yadda ya ga dama yace inna ma yukabbiruna wastaghfiruna kawai kabbara ce huske da neman gafara to wannan Bukhari raddi yake so yayi ga wannan ra'ayin na aba'u yace babu sufufu alal janaza baban sahu akan janaza sai yayi nuni shi Bukhari da siga ta jazam zuwa ga abin da yazo cikin mustahabi ne a samu sahu uku shine abin da Abu Dawud ya rawaito marfu'in haditha man salla alayhi salatu sufufin faqad aujaba wanda dai muka gani hadisin da ya gabata nan Abu Zubair daga Jabir yake cewa kuntu fi safu sani ina cikin sahu na biyu cikin wannan hadisin inji Ibn Hajar akwai dalili kirar akan cewa sahu yana da tasiri a cikin abin nan cikin sahu sallar jana'iza ko da jami'in kadan ne ko da mutun tara ne masalan a ce uku si sahu gaba uku si sahu baya uku si sahu baya sai zamana yana da tasiri a wajen neman ceton saboda annabi ya ayyana da sahu uku yace saboda zahirin wanda suka wuta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam adadin su diyawa ne kuma gurin sallar ya kasance farfajiya ce hili ne kato babu wani kunci amma kuma aka kibarin su si sahu guda sai aka rarraba su suka yi sahu uku kenan yake nuna cewa yin sahun guda uku ana son shi kuma yana da tasiri a cikin kissan Najashi akwai alam daga cikin alamun nubuwa abinda ke nuna cewa lalle tabbas annabi manzo ne na Allah dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari da cewa ya mutu Najashi awa ya mutu kuma hakan in ta kasance da kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin shi ne malamai suka kawo hujja akan cewa mashari'a ne yin sallah ga jana'iza ta wanda yake ya mutu kuma bayyana salatul ga'ib akan wannan Shafi'i da Ahmad da jumhurin salaf suka tayi a Ibn Hazm yake cewa babu wani daga cikin sahabbai da ya hana hakan Shafi'i yake cewa as-salatu 'alal mayyit du'a'un lahu sallah ga mamaci kawai yi mishi addu'a ne to wannan yace a yi mishi yana nan da bayyanan duka dai ne ana iya mishi al-Imam an-Nawawi yake cewa lafu ce hadha babul khusus lan sadda kaseerun min zawahiri shar'i akwai malikiya da sauran sun tayi abu su tayi ba akan shar'antuwar salatul ga'ib wanda bayyanan ba za a mishi sallah ba sun yi da'awa cewa wannan makhsusun ne ga wannan Najashi khususiya ce ga Najashi to Nawawi al-Imam an-Nawawi yana musu raddi yace da zan mu yi da'awa khususiya da kohohi na shari'a da dama mun toshe su duk abinda aka ma wani sai mu ce haza khasul lahu mu ce bai shahe mu ba yace ma annahu lukana shan da a ce akwai dalilin da yasa ambaci khususiyar da an kawo shi ibn al-arabi al-qadi rahimahullahu al-maliki yake cewa qalatul malikiya laysa zalika illa li muhammadin ba wanda ya cancanta yi salatul ga'ib sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka malikiya suka ce kunna sai mu ce musu ma amila bihi muhammadin ta amila bihi ummatu sai mu ce musu to abinda ku annabi muhammad yayi aiki da shi al-umma shi za su yi aiki da shi yana nihin asali shine adamul khususiyya qalu suka ce duwayt lahul ard suka ce wai an nado ma annabi kasa ne najashin ya zama na gashi kama a gaban shi sai mu ce musu wannan da'awa ce wa ga ya muku haka wa inna nabiyina li ahli lizalika annabi ya dace a mushi haka ko sama da haka ma walakin la taqulu illa ma rawaytum sai dai kakku hada komai sai abinda kuka rawaito ana iya annabi a wani hadisi ya ce inna allaha ta'ala zawaliyal arada Allah ya yakuno mun kasa fara'aitu mashariqaha wa magharibaha na gaggabas kinta da yammata kenan kaga annabi daga cikin karamcin shi da darajata shi Allah yana mushi hakan kin to amma a najashi kakku mu da awacewa an nado kasa ne ya ga najashi a gaban shi ya mushi sallah ba tare da ruwaya ba wannan da ra'ayin kanku ne kuka faɗa haka wala taqra'u hadisan kuko ba za ku kirkiro hadisi ta gaban kanku ba ku ce haka ta faru yace kakku rika bada hadisi da Allah sai abin da ya tabbata wa da'u di'af ku bar abubuwa masu rauni wannan ibn al-arabi ne yake raddi ga malaman mu na malikiya wanda shi ma jagora ne na malikiya mai ahkamul qur'an a fannin ahkamul qur'an ban mu da kaman na ibn al-arabi rahimahullahu ta'ala yace fa innaha sabilu talafin ila ma laysa lahu talaf yace hanya ce ta halaka zuwa ga abinda ba ana halaka ba malaman mu yake nihin cewa ku yi ta kawo abubuwan wanda masu rauni ne akan tunkuɗe na sun tabbatar da abun kirmani yake cewa qauluhum rafi'il hijab ghayru mamnu' walakin salamna fa kana ga'iban ani sahaba allazina sallu alaihi ma annabi sallallahu alaihi wasallam to ga wata magana qali imamul kirmani yace to mun sallama ma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an ya an nado mushi ne najashin ya ganshi a gaban shi yana gaban shi to sahabban da suke bayan shi fa suka bi shi aka musu sallah su ma ai ba nado mushi aka yi ba to da su zan mi koyi tunda suka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan salatul ga'ib dai ta tabbata annabi alaihi salatu wasallam yayi ta haka sahabbai sun yi malaman mu na malikiya da suka tai akan hana ta an yi su karhin hujja Allah musu rahama sai babu na 54 haka ne ko na 54 babu na 54 babu sufufi al janaza shine mu karanta ko ba to fa'idodin da sharhin nashi ne na karanta ba mu kai gare shi ba babu sufufu ala zinaza baban sahu akan janaiza hadisi na 1318 al-imam yake cewa haddathana musaddad haddathana zaid ibn zurayh haddathana ma'mar an az-zuhri an sa'id an abi huraira qala na annabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi an-najashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ma sahabban shi ya kwan najashi cewa najashi ya mutu summa taqaddama ma'ana babu wani wanda ya sanar da shi Allah ya sanar da shi cewa yau najashi ya mutu ya ba su labari tunkan aka mishi labari summa taqaddama sannan annabi ya wuce ga fasafu khalfahu sukai sahu ban shi fa kabbara arba'an yayi kabbara guda hudu hadisi na 1319 al-imam yake cewa haddathana muslim haddathana shuba haddathana shaybani an sha'abi qala akhbarani man shahida an-nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya halarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani labari annahu ata ala qabrin mambuzin yazo kan wani kabari wanda yake gehehe fasafahum daga annabi zune na baza fasaffahum yayi musa su sahu wa kabbar arba'an yayi kabara guda hudu kabari ne wanda an binne shi ba tare da an yi sallah ba qultu man haddathaka na cewa baka labari qala yace ibnu abbas radiyallahu anhuma hadisi na 1320 al-imam yake cewa haddathana ibrahim ibn musa akhbarana hisham ibn yusuf annabun jurayj akhbarahum ibnu jurayj ya basa labari yace akhbarani ata'u annahu sami'a jabir ata'u ya bani labarin cewa yaji jabir Allah ya yarda shi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qad tufiya al-yawma rajulun salihun min al-habash wani mutum nagari yau ya mutu daga cikin habasha yana nihin najashi fa halumma fasallu alaihi kuzo mu mishi sallah yace fa safafna muka yi sahu fa sallan nabi sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi mishi sallah wa nahnu sufufun muna masu sahun nan qala abu zubair daga jabir yake cewa kuntu fi safi sani ina cikin sahu na biyu wannan sharhi shi ne karanta a cikin fatahu abin nan fatahul bari ne ibnu rajab sai al-imam ibn mulakin anan yake cewa wannan hadisan guda uku muslim duka ya huddo su ma hadisin da ya huddo mu'allaq na karshe cewa kuntu fi safil sani yana daga cikin hadisin ayub a gare shi ibn battal yake cewa tana yiwa ya kasance da wannan tarjuma da baban da ke gaba bayan shi saba ma a ba'u saboda ibn jubar ya ce haqqun ala nas abinda dai muka kawo magana a ba'u cewa ba dole bane sai an daidaita sahu to shine ake son a yi ma raddi a kaikaice kuma cikin hadisin yace fa fihi karahatu salati fil maqabir, cikin shi akwai karhancin sallah cikin makabartu, li'annahu ja'ala al mambuz al qabr shartan fi salati ala al qabr, saboda ya sanya kabarin da yake can hura a gehe sharadi ne akan ayi mishi sallah. Wa fil haqiqati al marfun fil qabr huwa al mambuz, kabarin da yake binne shi ake ce ma al mambuz. Sai babu na 55 bar mu gani yana babu na 55 al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu sufufu sibyan ma ar-rijali, baban dake bayanin sahun yara kanana tare da mazaje ya zai kasance. Hadisi na 1321 yake cewa hadathana Musa bin Isma'il hadathana Abdullah da Hasan Saibani an Amir an Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrin dufina laylan, annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani kabari da aka binne shi da daddare. Fa qala yace mata dufina haza, yaushe aka binne wannan? Qalu al-bari, suka ce jiya da daddare. Qala sace a fala azantumuni, me yasa kuka ki sanar da ni? Qalu suka ce dafannahu fi zulmatil layl, mun binne shi a cikin tsananin duhun dare. Fakarhina an nuki zaka, sai muka kiyama aikin Allah mu tada ka daga barci, tsakiyar dare ne, in sun bar shi zuwa sahe gawa za ta lalace, kuma su bisa zo ba su je su tada annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakiyar daren nan, sai suka binne shi. Faqama sai tashi fasafa mana khalfahu, muka yi sahu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam aka mishi sallah. Qala ibn Abbas, ibn Abbas yake cewa ana fihim fa salla alaini, ina cikin su annabi yayi mishi sallah. Wa fihi min al-fiqh, anan gurin abinda zamu fahimta na fiqhin, je ibn al-mulakin tadribu sibyan ala shara'i al-islam, horar da yara akan shari'a ta musulunci. Kaga ibn Abbas yana yaro amma aka sa shi cikin sahu na sallar jana'iza, aka yi ta tare da shi, yake nuna cewa yaro a koyantar da shi, a tarbiyantar da shi da sha'air na musulunci, ya tashi akan sanin shi. Wa hudurihim ma'al jama'ati, da kuma halartar su tare da jama'a, li yasta'anisu ilaiha, dan saboda su saba da wannan abu. Wa takuna lahum ada, ya zame musu al'ada, sun saba, idza lazimuhum, in sun lazimci abun, kamar yadda mai risala yayi bayani. Wa idza nudibu ila salatil janaizi litadarrabu alaiha hiya fardhu kifaya, yace idan ya zamana sallar jana'iza an so a sa su su yi ta, dan saboda su saba, ita kuma farilla ce ta kifaya, to farilla ta aini ita ta hidacewa kamar sallah guda biyar da sauran ibadu. Wa kada nassa alaihi shari'u kama marra fi salah, hakika annabi ya yi nuni kamar yadda ya gabata a cikin sallah kyarara cewa ana so ya kasance a horar da yaro akan sallah da kuma sauran abubuwa na addini lokacin da ya balaga. Yawa nan zamu takaita akan wannan, ina ga abinda muka faɗa daidai, Allah ba mu lada na kuskure, Allah mana gafara. Na gaba sai mu tashi babu na 56 kenan, ko babu na 56. Yawa fa'ida ta ƙarshen darasi da zamu karanta yau fa'ida ce ta wani littafi mai tsada wanda ake ce mishi Inqazul Halikina, tsamo da halakakku, fi hukumi akhazul ujrati ala tilawati alquranil karim, cikin masu ga hukuncin masu ganin cewa ya halitta a biya a sabke qur'ani, a ba ku kudi ku sabke qur'ani. Littafi ne guda kuma wanda yake yayi shi da dadde ne Allah mishi rahama da jin kai, al-Allama Taqiyuddin Muhammad al-Barkawi al-Hanafi, babban malamin Hanafiya ne da jimawa yi littafin, ya rasu shekara ta 981, kusan sa'annin sai al-Imam Suyuti ne, Allah mishi rahama. To wannan mas'ala ce wadda tun a wancan lokacin babu wani abin da mutum zai gani cikin addini, sai dai idan akwai malamin da ya yi rubutu akan halaccin wannan, bayan shi ma yana raddi a gare shi cewa ya halitta. Haka kawai ganin damar ka ce ko wani kunci ka shiga, ko kuma kawai ganin bukatar ka ka tara mahar da taka ce gaji ka 50 ku sabke mini Qur'ani, to shine shi ya ganin cewa rishin halaccin wannan abun, sai yi wannan littafi Inqazul Halikina fi hukumi akhazul ujrati ala tilawati alquranil karim. Ba ka karantar da shi mas'ala, kai makaranta ka buda karanta da yara, uwayensu su bi su rika baka wani abu ba shi ba wannan hukunci ne wannan wanda shi bai da matsala ba shi ake magana ba wannan halaka ne ga magana mafi inganci amma wannan abin da ake magana kawai irin yadda malamai yanzu suke an yi mutuwa aje a sabke ma mamacin Qur'ani ko kuma wani mai kudi da ran shi kawai ba da kudi a sabke mishi Qur'ani akan wannan al-Imam al-Barkawi yayi wannan littafin Inqazul Halikin tsamo da halaka ku masu ganin cewa ya halitta a ba da kudi a sabke Qur'ani wannan Allah mashi rahama tun 981 ya rasu malamin Hanafiya ne Allah mashi rahama muqaddima kadai zan karanta sai mu ga inda yake ya abin nan yace wa hazihi al-bid'a al-munkara wannan bid'a wadda take munkara muntashira bainal muslimin ta watsa a cikin musulmi cikin abun gakin cikin tamhidi ne wannan cikin mukhtalif biqawl alam ta cikin duniya tun zamani da dadde kaga a lokacin shi ma take wannan mas'ala ta watsa tun zamani da dadde yace jama'a da dama cikin malamai sun yi rubutu a cikin wannan mas'ala wanda suke magabata da wanda suka zo baya daga cikin su akwai al-Imam al-Barkawi wannan mai tahqiqi ne yake bayani ya wallafa risala shi wannan cikin wannan mas'ala ya sa mata suna Inqazul Halikin ya ambaci maganganun malamai cikin haramcin abada lada akan karanta al-Qur'ani ga matattu ya kawo dalilai akan wannan yace ya ba mas'ala haƙin ta Allah saka mishi da alkhairi yace bazan maimaita ba abinda al-Imam al-Barkawi ya faɗa cikin littafin shi sai dai nan zan yi al-muqaddima taƙaitatta wadda ta talakhasai mana abinda ya ambata cikin maganganun malamai cikin mas'ala a taƙaice dan in huddo abin ya huto hili kuma mai karatu ya ƙara nutsuwa da haramcin wannan abin akan karanta al-Qur'ani ga macecce a biya a sabke mishi Qur'ani fa aqulu sai in ce ittafaqa jamaahiru ahli al-ilmi min al-mazahib al-arba'a wa ghayrihim malaman musulunci gaba ɗaya sun yi ittifaqi daga ciki akwai mazahibul arba'a kamar yadda shi mai littafin ya kawo talkhisin abinda malam ya kawo ne mai littafin ya kawo yake shi mai tahqiqi mazahibul arba'a malikiya shafi'iyya hanbaliya guda hudun wannan shahararru sun tahi yace mana sun tahi akan cewa haramun ne wasaqu kaseeran min adilla ala zalik sun koro dalilai da dama akan haka dalilan suna ciki malam Barkawi ya kasu Allah mashi rahama wa ma hadha faqaru jida min alfuqa yace amma duk da wannan an samu wasu daga cikin malaman fiqh wanda suka halitta wannan lamarin duk da wasun su sun kayyade shi da wasu kayyiduka wanda sun ambata da kayyadi ba haka sake ba kawai yace wannan wasu ne daga cikin maganganun malamai da suka haramta wanda malam ya kawo su akan haramcin karanta sabke Qur'ani da biya da lada ibn abil iz al-hanafi yake cewa mun ga malamin hanafiya ne mai al-aqidatu tahawiyya Allah mashi rahama da jima'ayen rasu yace wa amma sai ijaru qaumin yaqra'una al-qur'ana yahudunahu lil mayyit fa hadha lam yaf'alhu ahadun min a'immati ad-din yace amma a kawo wasu haya a biya su karanta qur'ani ladan a ce tar da mamaci wannan babu wanda ya aikata cikin mutanen addini wala rakhasa fihi ba wanda ya rangwame wali sijaru ala nafsi tilawa ghair ja'izun bila khilaf a biya kama ka sabke qur'ani wannan ba halaka bane babu sabani ko dai cikin malamai Al-Imam al-Barkawi yake cewa inna ma sha'a fi zamanina abinda ya watsa cikin zamanin mu min qira'atul ajza'i bil ujra ta akaranta ijuzi na Qur'ani da lada yace la yujuz bi halitta ba li'anna fihi al-amr bil qira'a saboda akwai umarni da qira'a da kuma abada ladan da wanda ya umarce ka wanda yace sabke mini in baka jika kaza yana nufin ladan shi zai kai gare shi yace wal qira'atu li ajli al mal kuma karatun wannan dan dukiya akai shi fa iza lam yakul lil qari'i sawabu li adam niyya sai shi mai karatun idan bai da lada saboda babu kyakkyawan niyya to fa anna yasulu sawabu ila al musta'jil to wani ladan ne za a ba ma shi wanda ya bada kudin shi da yazo ya aka bashi kudin ka ga ba da ikhlasi yayi ba ba dan neman lada ba sallah karatun qur'ani daidai yake da sallah ibada ce mai zaman kanta mun ga harafi daya lada 10 to wannan ibada mai zaman kanta ka zo an biya ka kai kenan ka ga babu ikhlasi to asalin ladan ma babu shi to kai da ka bada kudin wani ladan ne za a baka nami shi wanda yayi abun babu ladan tunda babu ikhlasi yace walawla al-ujratu ma qara ahadun li ahadin fi hadha az-zaman yace dan ba wannan kudin ba ba wanda zai zo ya karanta ma wani qur'ani a wannan zamani yace bal ja'alul qur'ana al-azim maksaban wa wasilatan ila jam'id dunya yace bari sun sanya al-qur'ani mai girma abun kasuwanci kuma hanya ce ta hada kayan duniya ta tara duniya yace fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ya kawo a cikin littafin shi shifa'ul alili na ibnu abidin Allah mashi rahama da jin kai muhammad rashid rida yake cewa inna ma jarabihi al-ada abin da ya gabata na al'ada na karanta alqur'ani da zikirai da a ce a aika maladan ga mamaci a biya makaranta su yi ayi wakafi akan wannan bid'a ce wanda ba shar'antatta ba yace wa misluha ma yasma'una isqadu salat da irin wannan suke cewa in an yi wa an sabke mishi sallah walau kana lahu asalin fi yace wada a ce wannan abin yana da asali addini da magabatan mu ba za su zahirce shi ba da sun san shi ko da sun karantar da mu shi cikin littattafan su babu inda muka ganshi a littattafan mu yace wuquhu fi kulli zaman yace dukkan ka amma ya watsu cikin al'umma ana ta amfani da shi ana ta aiki da wannan yace wa qala shaykh muhammad abdul aziz al-mani yake ta min al-ma'lum anna talibul ujra amaluhu laysa khalisan lillah sanannan abu ne wanda yake karatun wannan ana biyan shi aikin nashi ba da ikhlasi yayi ba yayi shi dan wannan dukiya babu lada akan wannan tilawa balle ha a ce an ba wanda ya biya shi ladan a ƙarshe dai sai yace fala yuzu li qari'in bi halitta ba ga mai karatu an yi akuza ala qira'ati ajran ya amshi kudi akan karatun shi yasaufihu qabla al-qira'a wa ba'da handa za a bashi kudin kahin karatun ko bayan karatun sawa'un kanat hadhihi al-qira'a fi salat duk dai ne karatun qur'anin cikin sallah ne ko wajen sallah ga mamaci yace saboda yasa malamai ba su yi rangwame ko dai ba akan abiya mutun ya sauke qur'ani yace walaysa min hadha akhudhu masajid wannan kada mutun ya rudar da shi yayin tunanin cakuda shi da abinda ake dauka na biyan limammai da kuma masu kiran sallah daga baitul mal abiya su su wannan ba lada bane aka ba su akan nafsin sallah ba lada bane aka ba su akan nafsin kiran sallah a farilla ce ta kifaya ta musulmi su suka dauka suke yi sai ake ba su madadin wannan lokacin su da aka wannan ko wannan Umar ya fara shi Umar ko annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin a takaice yan uwa wannan duka mangano na malamai ga hadisi kirar a cikin sunan Tirmizi yace rawa Tirmizi ya rawato cikin sunan kinshi daga Imran ibn Husayn annahu marra ala qasin yaqra ya wuce wani mai kissa yana karantawa summa sa'ala sannan sai ya tambaya ya komo yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara alqur'ana falaysa 'ala Allah bihi duk wanda karanta qur'ani makaranci ya roki Allah da shi fa innahu sayaji'u aqwamin yaqra'una alqur'ana yas'aluna bihi an-nas dan za a samu wasu mutane a nan karshen zamani su zo makaranta ne suna karanta qur'ani suna roƙon mutane da shi ka gani nan gurin shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana cewa alamun ne min a alamin nubuwa gashi ya watsi ya zama ma sana'a ce ta malamai a biya su su sauke qur'ani ya zama sana'a ce ma mai zaman kanta to tabbatuwar cewa annabi ne na Allah ya faɗa cewa za a samu wasu karshen zamani su zo suna karanta qur'ani ana biyan su akan karanta shi gashi kuma ya faru hadisin at-Tirmidhi kuma hadisi ne hasan yace amma amsan lada akan karantar da qur'anin karantar da shi ga yaro ko kuma ruqiyya da shi da makamancin wannan amfanin shi yayi ta'addi ga wanda ba mai karatun ba shi wannan yana da inganci sahihan hadisai sun zo da shi kama hadisin Abi Sa'idin al-Khudri wanda ya amshi yanki na tumakai da yawarkar da wani da suratul Fatiha da hadisin Suhailu da Asahal da aka aura mishi annabi ya aura mishi wata mace ya karantar da ita Baqara kaga sadakin shine Baqara kenan wannan karantarwa ce ba nafsin karatun da shi yayi ba wanda wannan shine a muqaddima shi me yake cewa bayan godiya da Allah ya ce wa ba'd bayan haka ma'ana shi asalin mai littafin a muqaddima yace fa hadhihi risala ma'mula li ibdal ma sha'a fil bilad wa istahara fiha bayna al-ubad wal ubadi min ittikhaz al-quran al-azim wal furqan al-karim tanzilu min rabbil alamin la yamassuhu illa al-mutahharun yace maksaban li jam'i ad-dunya wa sabilan yastaruna bi ayati llahi samanan qalila yastabduluna allazi huwa adna bil ladzi huwa khair fahum kahabit laylil la yafarriquna bayna nafa'in wa dhur fa waylul lahum mimma yaqra'una wa waylul lahum mimma yaksubuna fa na'uzu billahi thumma na'uzu billahi min an yabtaliya Allahu wa iyyakum wa amsaluhu bihi ita samana wa fawwadna zuwa karshen abin da ya fada yace amma bayan haka wannan risala ce zan yi dan ta bata abin da ta bayyana baci da haramcin abin da ya watsu cikin gari ruwa na musulmi ya watsu tsakanin bayin Allah da masu bautar Allah bayin Allah na gari wanda suka riki alqur'ani qur'ani wanda Allah ya sabko shi daga ubangiji wanda ba mai taba shi sai mai tsarki suka riki qur'ani maksaban li jam'i ad-dunya abun kasuwanci ne na tara duniya wasabilan yastaruna bi ayati llahi samanan qalilan kuma hanya ce suka daukawa da suna sai da aya Allah da dan kudi kadan suna sauya abin da ke mai lada da yawa saboda wani dan abin da bai kai ya kawo ba su kaman mai icce cikin dare ne basu bambancewa tsakanin abu mai amfani da mara amfani mai cutarwa yace narkon azaba ya tabbata gare su ga wannan karatu da suke na biya kuma kai can su gami da wannan kasuwanci nasu Allah kiyaye mu Allah ƙara kiyaye mu ya jarrabe mu da irin wannan musiba da kwatankwacinta kaga wannan a muqaddima sannan ya bi a farko ɗaya bayan ɗaya ya kyautata littafin ya inganta shi kuma kahin shi ma an samu wasu malaman da suka yi rubutu akan wannan mas'ala saboda babu wani abin da zan magani cikin addini sai ya kasance akwai amsar shi kawai dai mutun ya kasance yana karatu haka wannan malikiya su ra'ayinsa ne akwai at-tazkiratu fi ahwalil mauta wa umurul akhirah ana al-imam al-qurtubi ne ya faɗi wannan mas'ala da jimawa kuma malamin malikiya ne suna ciki ra'ayin malikiya haramun ne
ba a bashi komai ba ita ce kira a banza ba ce in yayi ikhlasi ita ce ta kirki